Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da rana. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa maza da mata mazauna ƙasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya saka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Sunana Sunday Bitrus, President na kungiyar mutanen arewacin Najeriya da ke mazauna kasar Amurka. Ina isar da sakon shagulgulan Kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin Najeriya da Najeriya gabaki daya. Ubangiji ya ƙara mana tsaro, ya ƙara mana jin daɗi, ya ƙara mana ƙoshin lafiya, kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa. Amin. Nagode.
Sunana Jimela Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti ga mamana Rebecca, ƴan uwana Grace, Lily, Gladys, Gaius, Godiya. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Tobayamba, Edeyamba, duk kuma nephews ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwar Kirsimeti, Ubangiji ya kai mu Kirsimeti lafiya, ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin, cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti.
Sunan na Roda ya Jona, ina son gaishe da mutanen bara duka. Ina alfa da gaisuwa na Kirsimeti ma mutane bara maza da mata, da fata cewa kuna nan lafiya. Ina so in gaishe da dan wannan Obadiya ya Jona da matan shi da yaransa. Ina so in gaishe da su yan wannan Choma ya Jona Chamok da yaranta, Talatu ya Jona Chamok, Antoni da yaranta. Ina gaishe ku duka. Ina so in gaishe da mata na Beautiful Smiles for Widows and Orphans Foundation. Ina gaishe ku, Allah ya ba ku karfi, Allah ya bi da ku a wannan Kirsimeti, Allah ya sa mu kare lafiya. Ina gaishe duka kawayena. Ina so in gaida duka yarana duk inda kuke, Ubangiji ya tare da ku. Ina so in gaida mutane da suna cikin Jos, GDA Jos. Ina gaida duka mutane da suna Kaduna, duk inda GDA yake. Allah ya sa, Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya, ya ba mu karfi, za mu ci gaba da aikin sa. Na gode.
Sunana Delu ɗan Umma Tabi. Ina gaida yayana Daniel ɗan Umma Tabi da matarsa Honorable Wari Daniel a nan Kindiri a Gombe State. Kuma ina gaida iyalin yayana mai rasuwa Dauda ɗan Umma a nan Kindiri. Ina kuma gaida iyalan ƙannena Malam Ali ɗan Umma mai rasuwa shi ma, da kuma iyalin shi Kwanel Tadi ɗan Umma Tadi da iyalinsa, da kuma ɗan autan gidanmu Steven ɗan Umma Tadi. Ina ce musu barka da Kirsimeti. Kuma ina aika gaisuwan Christmas kuma wa su duk dangina na Danshau, da mutanen Kandalintain, da mutanen Kandalintai, da duk wani tangalu na Ɓiliri, na Kaltungo, na Shangom, na Tuture, na Kumo da Gombe. Muna murna da Allah ya kamu wannan shekara, Allah kuma ya taimaki kowa. Na gaida duk kowa cikin Najeriya a yi Christmas lafiya, Ubangiji ya taimake mu.
Ni Ogashi Samu Okuba daga Washington DC. Na fara ina gaida Dr. Chris Imoga, Dr. Ashikani, Gobin Ashikani, James Ashikani, Thomas Tom Ashikani. Na gaida Bukina Famari Shalaku. Na gaida Domi Barisa Domi Shala Soko. Na gaida John Bawala. Na gaida Honorable Shepa Ibrahim. Na gaida James Adika. The principal na Domin College LB. Na gaida Amo Jacob. Na gaida Talatu Michael Dugri. Na gaida Misari Misari. Na gaida yunwa mutane Alago Gabada, Doma Obi, Kiana Losoho, Asaikyo Wena, Shora mutane Alago Gabada. Na gaishe ku, barka da Christmas. Allah ya kawo salama ta kuma Najeriya. Allah ya ba shi gaban
Gaida baba na neme a parma a limon na gaida guamji parma a jos na kuma gaida a sera lambda na gaida friday lambda na gaida duka jikoki na lambda na kuma gaida bita ya masha jeji wiyap da matansa na kuma gaida mama chumle a angulzi na kuma gaida soni na gaida Mrs. Comfort Laverne Alantan na gaida duka mutanen church namu a Fajar da pastor da warzumunta da duka kowa cikin church din na gaida su duka na kuma gaida Nancy Lambda na gaida baba Galadima Ajo Allah sa a gama Christmas nan lafiya
sunana Ilya Kure daga garin Tustin da ke jihar California a kasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da ƴaƴana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yuni Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida ƴaƴan ƴan uwana Joyce Caris a Abuja da Nancy Shebu ita ma a Abuja da Daniel Ipoli, ɗalibi a Jami'ar Bingham a Kano kusa da Abuja, da Josiah Kure shi ma ɗalibi a Jami'ar Bingham, da Joy Matum Kure da Josh Kure. Ina gaida ƴan uwan matana, wato Nate Jones da Malatane Kano a Abuja, da Lara Izu a Port Harcourt, da Grace Mai Kano a Kaduna, da Matilda Mai Kano a Gombe, da Joy Mukollo a Gashuwa. Ina gaida kawunina Dr. Dan Bahaushe Bako a Abuja da Meshack Bako a Bangaje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida surukaina Mrs. Babia Benkano a Bauchi da Dr. Elijah Ipole a Jos da Judith Ishaku Kure a Gombe. Ina gaida sauran ƴan uwana Dr. Ila Umaru a Kaduna da Kuzal Umaru a Abuja da Sadat Umaru a Makurdi da Mela Umaru a Abuja da Rifkatu Nuhu Mai Gari a Abuja da Rachel Samuel ita ma a Abuja da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe da Betty Mai Labari a Abuja da Elizabeth Yohanna Pilau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaya Yunana da Augustine Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Joy Gadani da Benjamin Yunana da Hannatu Musamato da Gimbi Asambo da Norris Emmanuel dukkansu a garin Kaduna da Maji Roger Tau da ke Lagos. Ina gaida sauran abokan aikina wato Sishin Dambala da Asma'u Yawo Halilu da Stella Kabruk da Muhammad Ibrahim da Ibrahima Yakubu dukkansu a garin Kaduna da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida pastocina Reverend Bulus Dagu da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Christmas da shagulgular cikar sabon shekara a lafiya. Na gode. Thank you.
da warhaka. Na mika gaisuwar Christmas da farko zuwa ga mahaifiyata Ngoka Lanminti. Ga ƴaƴana Jimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Chukuma da ƴaƴanta Onyechi Iyoma Chuchu. Tabitha, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwar Christmas ga yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris da Steve. Toma Minti da iyalinsa. Naomi Alorundare da iyalinta. Emmanuel Minti da iyalinsa. Deborah Feni Masha da iyalinta. Dauda Minti da iyalinsa. Na gaida Jesse. Na kuma mika gaisuwa ga Ecclesia ta Ekwa Bishara 2. Pastor Chin Bishara 2. Dattawan Bishara 2. Da dukkan membobi na Bishara 2. Da fata an yi Christmas last year. Na gaida yanwane mai gidana Maryamu Joseph da iyalinta. Rahila Nija da iyalinta. George Bawo da iyalinta. Barnabas Yusuf da iyalinsu duka. Rifkatu Yusuf da iyalinta. Na gaishe da ma'aikatan Hiriskiya Asibiti da iyalinsu duka. Ubangiji Allah ya kara maimaita mana. Amin. Nagode.
Gaisuwar Chris Martin daga Reverend Professor Zamani B. Kafan. Ina gaida mutanen Ngwango Chile a can zanzan katar, zangon katar. Ina gaida mutane mabuki duka inda suke. Ina gaida abokanai aiki a Kasu a Kaduna, Professor Auditi Jiwa, Professor Babajo Kova, Professor Gaius Dogo, Professor John Gambola, VC na Kasu, Dr. Zak Tokore, masu bi duka a Kaduna State. Ina gaida Friday Mamman a Jos. Ina gaida Habila Guda a Jos. Ina gaida yara na Milligan kafan a can a Badagry, Toda kafan a can a VI Victoria Island Lagos, Adam D kafan a Kasu. Ina gaida kasocin Johnson DCC. Ina gaida shugabannin Ekwa a Jos. Da fata a gama Christmas lafiya.
Oh, yeah.
ya ba mu damar samu cikin gana sai kuma shekara ta 2025 idan Allah ya nuna mana. Ina mika gaisuwar fata alheri da barka da Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk fadin duniya musamman ma abota sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas Day.